أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bayan haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insha Allah, da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala, kenan ci gaba da karatunmu na arba'un an-nawawi, wanda kuma wannan shine kenan zamanmu na uku a cikin wannan littafin da muka fara shi. A yau muna biyar ko shidda ga watan Zulqa'ida, hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 442, wanda ya daidai da 16 ga watan 6 miladiya 2021. To in sha Allah, a satattakan da suka gabata karatun mu, inda muka tsaya, mun tsaya fada annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan hadisi na biyu, wanda ake ce ma hadisi Jibril. Fada annabi sallallahu alaihi wasallama inda yake ba da labari akan imani, wanda muka gani yace qala fa akhbirni anil iman. Jibril yace ma annabi sallallahu alaihi wasallama ka bani labari akan imani. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace mishi an tu'mina billahi, wato imani shine abu na farko kai imani da Allah subhanahu wa ta'ala, wanda mun ganshi a karatun mu na baya. Sannan wa mala'ikatihi, kai imani da mala'ikun Allah su kansu, na cewa mala'ikun Allah mun sani halittu ne daga halittun Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce su da haske kamar yadda muka dauka a wancan karatun namu. Sannan bancin shi annabi yace wa kutubihi da littattafai, wato duk littattafan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko tun daga alqur'ani da kuma sauran kutubus samawiyya, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko shi ma mutun yayi imani da su. Sannan wa rusulihi, da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala, annabawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko su, shi ma mutun yayi imani da su. Wal yawmil akhir, da ranar lahira, mutun yayi imani da ranar lahira, wanda mun gane shi duka bayani akan abin da ya shafi, da dukkan abin da ya shafi ranar lahira, tun daga tashi zuwa wajen hisabi, duka abubuwan da zai faru na amma mutane hisabi, na tabbacin annabi sallallahu alaihi wasallam, alhaud, na bin siradi, na duka ahwal wanda suke na ranar tashin alkiyama. Sannan muka tsaya akan inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, wato kai imani da kaddara ta alkhairi ko kuma ta sharri, wato duk abu wanda yake na alkhairi ne idan ya samu mutum ya maida shi daga Allah subhanahu wa ta'ala, dukkan abin da yake na sharri ne ya same ka ka maida shi daga Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda hadisi zai zo mana can gaba, hadisi na 19, inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma asabaka lam yakun li yukhtiuka wa ma akhtaka lam yakun li yusibuka, ka san da cewa duk abin da ya same ka to bai kasance ba daman zai kubuce maka, wato babu abin da zai zo ya ce wani abu ya same ni kace a bai kasance ba, to dama Allah ya kadarta zai same ka. To kuma haka duk abin da ya kuskure maka baka same shi ba, to dama Allah subhanahu wataala bai kadarta ba zai same ka. To kenan dai ala kulli hal, imani da kaddara, kai imani da kaddara tana da wasu abubuwa guda hudu wanda ya kamata mutum ya rike su akan imani da kaddara. Na farko shine ilmi, al-ilm, ya zamanto ka san duk kasancewa Allah subhanahu wataala tun kafin ya halicci duniya ya san komai, yana da ilimi akan komai, har aka halicci alƙalami aka ce mishi okto ya rubuta dukkan abin da zai kasance a duniya. Haka kuma yanda Allah subhanahu al-kitaba ta maqadir, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi yake cewa Allah subhanahu wataala ya rubuta maqadir samawati wal ard, dukkan abubuwan da zasu faru na samai da kasai, wato kafin a halicci duniya da shekara 50,000, duka Allah subhanahu wataala ya rubuta komai, dukkan abin da zai faru. Sannan kuma bancin shi mashi'an Allah subhanahu wataala, Allah subhanahu wataala yana yin kaza, Allah subhanahu wataala da mashi'ar shi ne, da kudurar shi ne, yasa wane musulmi wane kafiri, wato an baka hanyar da zakka bi ka musulunta kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wahadainahu najidain wato hanya ce ga tanan ka bi zakka musulunta ka bi zakka kahurta duka an ba mutum khiyar wanda zai bi sannan kuma da halitta da kuma dukkan abubuwan da Allah subhanahu wataala ya halitta ga baki daya na khalqin shi mutum yayi imani da shi kenan wannan abubuwa guda hudu shine abin da ya shafi kaddara dole mutum yayi imani akan kaddara dukkan abin da ya zamanto ya same ka ka zamanto kamar yadda hadisi yace lam yakul li yukhtiyuka to da mun bai kasance ba zai kuskure maka wannan abu haka kuma abin da ma akhtaaka lam yakul li yusibuka abin da ya kuskure maka bai kasance ba zai same ka idan wannan abubuwa da muka gani a cikin wannan nan ne karshen abin da ya shafi imani sune usulul imani sita wasu abubuwa na gimshikai za a ce ko kuma tushen imani guda shida na farko mutum ya yi imani da Allah na biyu mala'ikun Allah littattafan da Allah subhanahu wataala ya sauko manzannin da Allah subhanahu wataala ya sauko ranar lahira haka kai imani da kaddara da za ta samu mutum ta alkhairi ko ta shari wannan su ne na imani kenan wancan na musulunci guda biyar gimshikan musulunci to sai Jibril a gaba sai binnan bai ce ma ba annabi sallallahu alaihi wasallam sadaqata sai ya ƙara tambaye shi yace fa akhbirni anil ihsan to ka bani labari akan kyautatawa al ihsan me yake ce ma menene al ihsan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake bashi labari he yace anta abudallahi ka annaka tarahu to me yake ce ma kyautatawa shine ka bautawa Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin Allah yace fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka to idan kai fa baka ganin Allah subhanahu wataala to shi Allah subhanahu wataala yana ganin ka ina abinda zan mu dauka mu dawo kan al-ihsan kyautatawa babban martaba ta imani babban martaba ita ce al-ihsan dan mutum idan kana musulmi a'la daraja idan ka hudo al-islam al-iman al-ihsan wannan guda uku karshe shine al-ihsan ka kai gaya wato da yawa za a samu mutum musulmi ne amma ba mummuni bane musulmi ne amma ba mummuni bane amma idan ya zamanto mutum mummuni ne to musulmi ne bai yiwa ya zamanto kana ka zamanto mummuni amma ba musulmi ba da fata an fahimta to kuma zakka zamanto ka kai martaba ta ihsan ta kyautatawa ka kai matakar inda kana ka san sai Allah subhanahu wataala yana muraqaba ka kan abubuwa ita ce al-ihsan gaba da imani kenan wanda tabkau kai tsaye direct kullun alaka ka da Allah duk abin da zakai Allah subhanahu wataala yana ganin ka yanzu wannan kenan ana abin da zan mu dauka mutum wanda yake musulmi ba kowane mummuni musulmi ne amma ba kowane musulmi ba yake mummuni abinda zaka zai ƙara wadda hama wannan can Allah subhanahu wataala yake cewa mine qalatul a'rab amanna mutanen kauye suka zo wajen Annabi suka ce mun yi imani Allah ne yake musu qulu aslamna a'a kun baya kun sallama dai kun shigo musulunci amma ba ku yi ba imani walan ma yadkhulul iman fi qulubikum illa al-aya kenan dai da farko mutum meye martaba ta farko ta addini shine ka shigo musulunci shiga musulunci shine kalmar shahada bancin shi da shiga da rukunnan shi ba sai da sallah ba da zakka azumi haji wannan duka gimshikai ne na musulunci na shigo musulunci to yaushe zan samu martaba in kai imani to sai yau da gobe na fara ayyuka sallah ce nake yi kamar yadda sallah tanha anil fahsha'i wal munkar abubuwa na da'a na bin Allah subhanahu wataala suna ƙara maka imani kamar yadda shi imani menene dama yana ƙaruwa yana raguwa da me yake ƙaruwa da ayyuka na da'a sai ka kai wata martaba imanin ka ya kai kai kanka kana shuhurin cewa imani gare ka sosai wani lokaci kuma yake ji kai kanka karan kanka ka san kawai imanin nan na wai ina ji kawai dai musulmin ne yanzu ina ji kawai musulmin ne saboda idan ka kai imani abu dan kadan na ka saba ma Allah zaka gani ko in kai shi nan da nan kai ka dawo ka tuba ko kuma nan da nan ba ka iya kai ba wannan abu to wannan irin martaba ta imanin ka ta kai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke ce mishi su suna wannan in kansu idan suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ji imanin su ya karu ya karu ya karu amma inda suka koma gida kawai su yi ta hira suna walwala da matan su da kowa da kowa sai su gani kama abin ne yake damun su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ai imani yana karuwa yana raguwa ne yana karuwa da da'a kuma yana raguwa ne da kuma idan ma'asiya ko kuma wani abu na saban Allah subhanahu wa ta'ala yanin dai martaba ta biyu ita ce imani to in ka kai kuma ta ihsani shine mine an ta'budallaha ka annaka tarahu wato ka bautawa Allah kamar kana ganin Allah duk lokacin da ka ke karrabo ma'anar ihsani a cikin ibadarka kana ibada kan san cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana kallonka akan wannan abun yaya ne ne zakai yanzu misali a ce wannan masallaci walillahi almathalul a'la kamar an sa kamera a nan an ce daga can duk wanda zai shigo masallaci in ya zo yayi sallah cikakka in ya huta za a bashi wani abu za a bada wani kudi a can an sa kamera ana kallon ku ya ne ne zakai sallah an sai zakai sallah ruku'i saki zakka cika sujjada saki zakka cika misali to ma baluka da Allah ne yake kallon ka wanda kake mishi ibada shine yace an ta'budallaha ka annaka tarahu to karshe fa in lam takun tarahu to fa innahu yaraka idan kai baka ganin Allah to shi Allah yana ganin ka ayoyi da yawa kan ihsani sun zo irin abinda zaka muraqaba kanka dole ka sama kanka muraqaba ta Allah subhanahu wataala cewa Allah yana ganin ka ko ina kake mu dauki misali na khawla da ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta kaka kukan mijinta Aisha ta ce tana zamne kamar ta shigo annabi yana nan ita Aisha tana da ganin kawai dan rido ne ko shamaki tsakanin su tana ma annabi magana Aisha in ta ji wata magana ba ta jin wata tana ka kuka mijinta yayi mata zahari ya ce mijinta kaza da kaza da kaza me yake cewa sai Allah subhanahu wataala me ya sako aya yace mi kad sami Allah Aisha tana kusa tace ba ta jin wata magana ta in tai wata magana ba ta san ba me tace amma Allah daga can so sararin samaniya ce kad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah kuma ya kara cewa mi wallahu yasma'u tahawurakuma sannan kuma mi innallaha sami'un to duk inda ka kai ka tabbatar da muraqaba da Allah subhanahu wa ta'ala yake ma kai tsaye kalli me ya kamata anan abinda zama fahimta me ya kamata annabi Allah subhanahu wataala ya mata direct akan abinda ta zo amsa ba amma anan ina magana zihari da mijinta ya mata kar sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha babu kwata kwata ba a zo ma ba da bayanin a ga yanda za a yi mijinki in yayi kaza ki kaza ki kaza a ta haƙiƙin muraqaba da Allah subhanahu wataala yake maka cewa Allah yana ji yana gani duk inda kake sararin samaniya ya sauko yace kar sami Allahu Allah ya yi qaulan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u ya ƙara ma dai yace innallaha sami'un so uku ya maimaita duka wannan duk mutum ya ƙara tabbatar ya ƙara tabbatar yanda Allah subhanahu wataala yake muraqaba shi yanin duk abinda mutum zai yi a rayuwar shi ya zamanto Allah su kai ka san da cewa Allah subhanahu wataala yana muraqaba ka to idan saban Allah ne zai zamanto ka nisanta da shi idan kuma ma'asi idan kuma ba'a ne abu ne wanda na Allah subhanahu wataala ne zaka yi zaka zamanto ka kyautata daman shi al-ihsan menene ka kyautata yin ibadar da Allah subhanahu wataala yace kai ka kyautata a yin ta ba ka zo ka yi ta ba haka alaje manku a ka kyautata kenan shine martabai kana musulmi kai imani kenan kuma ka ƙara da ihsani wannan kenan shine ka kai martaba a'ala ta a cikin musulunci shine yace ka an ta'budallaha ka annaka tarahu ka bautawa Allah subhanahu wataala kamar kana ganin Allah kamar Allah subhanahu wataala yana tsaye a gaban ka yana ganin ka ka bauta ma Allah subhanahu wataala kenan in ka zo ka cika ibada ka wannan shine kana ka cika ihsani kuma wanda ya zamanto ba haka nan ba kenan ya zamanto ya kokari yana daidaita ibada shi kamar Allah subhanahu wataala yana ganin shi ga hadisai nan da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya zo yin sallah Allah subhanahu wataala ne ya gabanka kake sallah to ko addu'a kake a cikin sallar nan tanke wani abu ya dauke ka kai yanzu misali ka zo kana ma mutum ta magana magana da kake kai ne ka zo kake bukatar ya baka wani abu kuma he kake kau da kai kana wani abun ka daban eski yare ne kake ganin wannan in kurashi annabi yace idan mutun yazo ya karanta suratul fatiha Allah ya kasamtu salatu baini wa baina aibdi nisbayn Allah ya raba salla ayi kira yi karatun fatiha na farko tsakanin shi da bawa ka rabbi rabbi na bawa ne rabbi na Allah subhanahu wataala idan kace alhamdulillahi rabbil alamin Allah yace hamadan ya abi bawa na yaye be to kai ka wara alhamdulillahi rabbil alamin kai tunanin ka yake gijar kuma Allah yana amsa maka to kace ya kake gani kamar ni ne na zo wajenka ina son ka ban abu kaza kuma hankali na bai wajenka eske na ba to kamar shine kenan dole mutun ya tabbatar ko da sallah kake duk abin da kake Allah subhanahu wataala ya tsale alaika yana ganin ka kenan shine yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in lam takun tarahu idan kai baka ganin Allah fa innahu yaraka to shi Allah subhanahu wataala yana ganin ka sai jibril ya ci gaba da cewa fala fa akhbirni anis sa yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka bani labari akan tashin alqiyama as-sa'a yana daga cikin sunan tashin ranar qiyama yawmul qiyama as-sa'a yawmut tagabun da sunaye wanda suka zo da yawa na alqiyama yace ka bani labari to akan tashin qiyama yana daga cikin abubuwan kamar yanda amnisar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba jibril yace mal mas'ulu anha bi alamin as-sa'il ai wanda ake tambaya akan shi tashin kiyama ba shi bane yake sani akan shi wanda yake tambaya yaushe ne tashin kiyama zai ta faru yaushe ne tashin kiyama zai ta faru babu wanda ya sani yana daga cikin mafatihul ghaib abubuwa guda biyar wanda Allah subhanahu wataala ya boye ma kan shi kadai ne ya san su babu wani wanda Allah subhanahu wataala ya sanar da su sai shi kadai kamar yanda yake can cikin suratul luqman inna allaha indahu ilmus sa'a wa yunzilul ghaib ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت wannan abubuwa guda biyar hadisi ne ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata mana su yace mafatihul ghaib khamsa su guda biyar ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan aya na farko shine ilmus sa'a inna allaha indahu ilmus sa'a yaushe alkiyama za ta tashi babu wanda ya sani Allah subhanahu wataala kadai ya sani akwai athar wanda sun zo cewa alkiyama za ta tashi ranar juma'a to amma wace juma'a baka sani ba amma ran juma'a za ta da alqiyama ran juma'a za ta da alqiyama amma baka san ba a wata shekara ko kuma a wata sana ko kuma a wata juma'a shi yasa yana ya tabbata dabbobi idan gari yin juma'a ya waye za ka ga sai shuru suna tsoron ka aje ranar to idan rana ta huto sak sai su shiga kuma sha'anin idan su sun aye Allah ya wannan in musu cewa sun ranar juma'a da zata war ranar tashin alkiyama kenan sa'a Allah subhanahu wataala kadai ya sanyo shi zata tashi sannan kuma sabkar da ruwan sama shi ma wannan ilimi ne daga wajen Allah subhanahu wataala babu wanda ya sanya ne ne za a yi a sabkar da ruwa sai Allah subhanahu wataala hatta da ɗan mai tuyo wannan kirdada ne suke sun yi sai su kirdari tana yi wa a yi ruwa kaza da kaza kada ka zo ka ce a ba a yi ba ruwa kana ma Allah shi shige ko kuma suka ce za a yi ruwa kama Allah shi shige kenan wannan bata taso ba Allah kadai ya sani ga hadari hadari nawa ya taso ya guji kuma ba a yi ba sai su ce za a yi ba a yi ba shekaran jiya wani yake ce mani wani suna tare da shi ya gani ɗan meteo za a yi ruwa kana shi ke menene aka yi ko wani ya zo zai aje kayan shi yayi wani ya ce mishi a ba a yi ba ruwa yace ya aje kuma ga alamun hadari yace a shi ya gani ɗan metun sun ce ba a yi baruwa ba a yi baruwa kawai ba a yi ba kawai ya bar kayan nashi wancan ya je ya ajiye su a waje kawai da Allah ya zuba ruwa ya zuba ruwa kenan wannan yana daga cikin abin da Allah subhanahu wataala kadai ya gobe ma kan shi kadai ya sani sannan banci shi wa ya lam ma fil arham Allah subhanahu wataala shi kadai ya san abin da ma'aifa ta koyi abin da ke cikin cikin ma'aifa babu wanda ya san meye za a halitta Allah subhanahu wataala kadai ya sani shi yasa hatta da wanda suke ecography ko su wannan bayan an halitta ne an yi komi suke bincike su gano menene Allah subhanahu wataala ya halitta amma hatta da mala'ikun da suke cikin ciki suke kula da ma'aiwa to san ba me za a halitta sai a halitta Allah subhanahu wataala ya koyi ma kowa sanin wannan heshi sannan kuma wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada babu wata rai wa mata dari nafsun ma za ta kasiba gada wadda ta san me za ta aikata shi gobe ba gobe wannan da san community san sai wanda ma baka sani ba baka san me za ka aikata wannan ilimi yana daga wajen Allah subhanahu wataala haka wa mata dari nafsun bi ayi ardin tamut babu wata rai wadda ta san a wata kasa za ta mutu wannan sani ya koma ga Allah subhanahu wataala zaka gani mutun da yawa ajalin shi yake kiran shi a wani gari zaka ga lahiya lahiya kawai ce zai tashi tai gari kaza aje ajalin shi ne ya kira shi kamar kissa da ake badawa ta annabi Sulaiman da Sulaiman ne go yazo wani yazo wajen shi kuma ga malaikan mutuwa yazo sai yake kallon wani gashi nan shi zai daga nan zai tai daukar ran shi kuma a wani waje ne mai nisa kuma gashi nan to Allah ya riga ya rubuta a can za a dauki ran shi a can za yake ta kallon shi ke ta kallon shi wancan in aka ce sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga wancan yana ta kallon shi balai yake yanzu dai to sa wata iska iska ta dauke ni ta kai ni can misali karshen duniya haka to shi kuma a can ne lawan za a dauki ran shi to kawai Allah ya riga ya kadarta komai to shi malaika shi ma ya tafi kawai ita ma iska ta dauke shi kawai aka gama ci to Allah ya rubuta a can za a iza a halice iza a dauki ranka kenan wannan yana daga cikin ilimi wanda Allah subhanahu wataala shi kadai ya sani babu wanda ya sani kenan dai rana ta tashi alkiyama babu wanda ya sani shine yace mishi mal mas'ulu an hadi alam min as-sa'il sai yace mishi fa akhbirni ana amaratiha to ka bani labari akan alamomin na tashin alkiyama daga ciki sai yace antalidal qala antalidal amatu rabbataha wato zaka gani ku yanga za ta aihi uwar gijiyarta baiwa za a aihi malamai suna da fasara a cikin wannan kalmai wasu malamai suka ce a zai zamanto an samu a ƙarshen duniya an samu irin yakukuka yaki ya komo yaki an samu irin bayi har ya zamanto mutum ya samu baiwa to da baiwan nan sun samu da danta shi dan shi ne amma in ya zamanto ya mutu shi zai zamanto ya zamanto shi ne sarki misali kuma ya zamanto ita wannan har yanzu a baiwa take kenan shi zai kula da ita baiwar shi ce kuma alhali ita ta ake shi da fata an fahimta ko kuma wasu suna fasarta akan wannan fasara biye da kai a zamani zai zo ya zamanto akwai wannan in saba ma iyaye ya zamanto iyali ga sunan uwaye suka aike su amma ya zamanto sun gagare su ya zamanto su suke ikon su a gidan komai su suke ikon su kai ka ce shi shine uban su ko kuma wani abin kamar haka abin ya juya dan ya koma uwa ko kuma ya koma uba uban ya koma shine da kuma wanda gashi nan yanzu irin wannan zahiri yana gani duka ya abu gashi nan ana gani zaka gani da yawa mutane uwayen su ne amma kaga yanda suke mu'amala da su kai sai ka gani kar sama ya ne zaka fusarta ba to wannan yana daga cikin alamar tashin alkiyama shine yace fa akhbin yana daga cikin alamomin ta yace antalita al'amatu rabbataha wa antara al-huffata al-urrata al-alat sannan kuma zaka gani wato al-huffat wanda bisu sa takalimi al-urrat wanda suke matsaraita alat wanda suke matalauta yani zamanto ri'a'isha wanda suke masu kiwon bishashe kanana ya tatawaluna fil bunyan suna ta tsawaita gini wato me yake nihi da nan mutane wanda suke miskinai fakirai wanda suke adaji suna tahiya kaya ma wannan sawa bisu da shi takalmin da zasu sama bisu da zaka gani Allah subhanahu wataala ya juya su ne zasu dawo birni su ne zasu dawo ka gani su a birni suna tsage-tsagen gidaje suna gini manya-manyan gidaje kuma wannan gashi nan waƙi yana nuna mana yanzu idan ka duba ka gani wani kafce can dai ni a babban gari aka ce ma na waye kai a ce a na ware ne da mun san shi can yake daji yake yana wani kiwo ko kuma yana wani abu amma yanzu ya dawo birni ya yi kuɗi ya daga benaye shi yake da su idan wannan ma yana daga cikin alamar tashin alkiyama shine yace wa antara al-huffata al-urrata al-alata ri'a'isha yatatawaluna fil bunyan wannan duka kenan daga cikin alamomi ne na tashin alkiyama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ci gaba da hadisi yace summa talaka umar kenan yace sai jibril ya tafi falabistu maliyan sai na dan jima kadan summa qala ya umar akwai wata ruwaya zaku ganin summa qala li ya umar wato annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya umar umar ne yake rawaito mana hadisin kenan nan annabi yace mishi ya umar atadri man sa'il shin ka san waye yake yazo yake wannan tambaye? Umar me yace? Sai ce Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzon shi sune suka fi sani. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi qala fa innahu jibril, yace ai malaika jibril ne, ataqum yu'allimukum dinakum, yazo muku ne dan ya koya muku addininku. Kenan ana abinda zan mu fahimta, jibril yazo ba wai bai sani bane ba yazo, tun siffar tun farko hadisi da muka gani yazo shadidu bayadin tiyar shadidu sawali inshallah yura alaihi athar safar, yazo ne da manzon ya sanar da su saban nan Annabi sallallahu alaihi wasallama lamarin da ya shafi addini. Kenan ana abinda zan mu fahimta, kai tana yiwa ka san abu amma wani bai sani ba, baka iya ka fuskance shi ko kuma in ka gayyi mishi ma ba zai dauka ba, ka san hukuncin kaza da kaza, ka tambayi malam ka ce malam kaza da kaza menene kaza, alhali ka sani, kaga tambaya dan ayi bayani wasu su dauka. Kenan wannan shine misali, jibril da yazo ya tambaya Annabi duka wannan dan sahabbai su dauka, aka gayyi musu rukunnan imani, rukunnan musulunci, aka gayyi musu rukunnan imani, aka gayyi musu al-ihsan kyautatawa yayi take, aka gayyi musu ranar tashin kiyama babu wanda ya santa sai Allah, amma ga da wasu daga cikin alamominta. Kenan wannan shine karshen hadisin nan na hadisi na biyu, wanda kuma daga cikin shi kenan abubuwan da zan mu dauka a cikin wannan hadisin shine kamar abin da muka ce mutun yana iya tambaya alhali ya san abin dan ya sanar da mutane, kenan fa yayi da ya tambayi wanda yake da ilimi akan abin ya ƙara hodi dan wasu su dauka. Kenan wannan yana daga cikin abin da zan mu dauka a cikin wannan hadisin. Sannan a ciki kuma zan mu dauki cewa malaiku suna komawa mutane ko kuma su koma wata halitta da Allah subhanahu wataala ya ga dama, wato kaman nan ai malaika ne Allah ya sa ya zo a siffar mutum. Kenan Allah subhanahu wataala yana sa su su yi tahawili daga malaika ya koma da siffar mutum, ko da siffar mutum ya zo dan ya isar da wani abu, wanda mun gani kuma bancin shi mutanen Annabi Lo mutane ne aka zo musu, mutane suka malaiku mutane suka koma suka zo musu, a mutanen shi suka zo suke cewa a gidan Annabi Lot an yi baki kaza da kaza da kaza, yana ce musu wannan baki na ne, su kuma ba su san ba malaiku ne. Mun gani duka irin wa'annan kenan malaika Allah subhanahu wataala da kudurar shi yana sauya. Sannan kuma wannan yana nuna mana kenan yana daga cikin ladabi na mai neman ilimi, idan ya zo kai ya zamanto wajen malami ka zo ka zamna da kyau, yanda shi Jibril da ya zo neman ilimi ne misali ya zo, tunda tambaya ya zo da ita, amma kun gani da ya zo zama ya yi sak ya zamna zama na nutsuwa a gaban malamin yake neman ilimi. Sannan kuma yana daga cikin abin da zan mu dauka irin rukunnan musulunci da muka gani a ciki, wanda yake guda biyar, da kuma rukunnan imani guda shida, da kuma abin da ya shahi al-ihsan. Sannan kuma bancin shi irin daraja ta ihsan, kamar yadda muka yi bayani muka ce ita ce a'la daraja, ita ce martaba babba akan mutum idan yana cikin musulunci. Na farko muka ce shine musulunci, na biyu bayan kauna musulmi sai ka zamanto imani, kamar can yadda suka ce qalat al-a'rabu amanna qul kun lam tu'minu walakin qulu aslamna, to banci in kai imani ya kai imani sai ka koma martaba ta ihsani. Ina ihsani shine kyautatawa akan ka bautawa Allah subhanahu wataala ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Daga ciki kuma abin da zan mu dauka shine ilmu sa'a, sanin ranar tashin alkiyama abu ne wanda yake wajen Allah subhanahu wataala kadai. Sannan kuma wasu bayanai daga cikin alamomin tashin alkiyama. Wannan hadisi nan ne yazo karshe insha Allah. Kenan sai hadisi na uku, wanda hadisi ne na Abi Abdurrahman Abdullahi dan Umar bin Khattab, yarda Allah ta tabbata a gare shi. Malam yace alhadithu thalith, hadisi na uku, an Abi Abdurrahman, an samu wannan hadisin daga Abi Abdurrahman Abdullahi bin Umar bin Khattab, Abdullahi dan Umar dan Khattab radiyallahu anhuma, Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da su. Qala, yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu, naji ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah subhanahu tabbata a gare shi yana cewa buniyal islamu ala khamsin, wato an gina musulunci akan wasu abubuwa guda biyar, wasu gimshikai guda biyar. Na farko shine yace shahadati an la ilaha illallah, ka shaida babu wani abun ma bauta da gaskiya, babu abun da ya cancanta amma bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna muhammadar rasulullah, kuma lalle annabi muhammad ma'aikin Allah ne, wa iqamis sala, ka tsere sallah, wa ita'iz zakah, ka bada zakka, wa hajjul bait, ka ziyarci ɗakin Allah wa saumi Ramadan ka azumci watan Ramadan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Bukhari da Muslim su suka rawaito wannan hadisi. Hadisi na Abi Abdurrahman Abdullah dan Umar dan Khattab. Wannan hadisi shine wanda ya rawaito shi Abdullah dan Umar. Abdullah dan Umar yana daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma yana daga cikin wasu wanda ake ce ma abadila guda hudu. Yana daga cikin manya-manyan malaman hadisi wanda suka rawaito hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa, mutum bakwai wanda suka rawaito. Wanda ya rawaito hadisi nawa? Dubuna Abdullahi dan Umar hadisi nawa ya rawaito? Na'am, dubuna biyu da nawa? Mun dauke shi karatun Mustafa. Ya rawaito hadisi 2200 da wani abu, wanda shi yake zauwa a rutuba ta biyu. Wanda Abi Huraira shi ya rawaito hadisi 5000 daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da 774 ban manta ba. Shi kuma ya biyo shi da hadisi 2200 da wani abu ɗan kai, wanda ya rawaito daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yana daga cikin wanda suka rawaito hadisai da yawa daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma dan Umar dan Khattab ne, dan Umar dan Khattab ne wanda in ban manta ba, ghazwatu Khaybar ya tambaya a tahi yaki da shi lokacin yana da shekara 14 ban manta ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bai bar shi ba, aka tahi da ya cika shekara 15 ya bar shi aka tahi yaki. Shi ya rawaito mana wannan hadisin, kuma hadisi ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce, wanda Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito shi. Yace buniyal islamu ala khamsin, wato zai gai mana bayani akan rukunai musulunci, wanda muka gani a can hadisi Jibril. Malam Imam an-Nawawi ya kawo mana sunan saboda irin girman su, saboda ƙarin irin ƙarfafawa akan girman su, wanda rukunan musulunci ne, wanda idan baka da su ko kuma baka da ɗaya daga cikin su na farkon su, na farko shine shiga musulunci. To idan ka shigo musulunci kuma dole ne kai wannan aiki. Sai dai abin da ya shafi haji, idan ya zamanto baka da istifa'a, ko kuma abin da ya shafi zakka, baka da kuɗin da zaka wuce zakka, ko kuma abin da ya shafi azumi, idan ya zamanto kai kullum baka da lahiya, ko kuma wani abu makamancin haka. Kenan shine shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ka sheda babu wani abun ma bauta da gaskiya sai Allah, kuma lalle Annabi Muhammad ma'aikin Allah ne. Wannan sune kenan asas, sune gimshikai na addinin musulunci, sune gimshikai na addinin musulunci. Kamar yadda muka wadi a wancan satin cewa addinin musulunci abu na farko da mutum zai shigo da shi shine ka sheda babu abun ma bauta da gaskiya sai Allah, kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne. Wanda hadisi ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab ko kuma Jabir an je cikin yaki, wani cikin kafurai ya tsiro yana la ilaha illallah la ilaha illallah, ya sare mishi kai. Annabi yayi ta faɗa akan haka, ta kaka mutum yana cewa la ilaha illallah, ka sare mishi kai ka kashe shi. Yace a Annabi ai ya hodi ni dan tsoro, tana idan tsoro ne ya gani an rihe su kaza da kaza. Yace a kale ka zace shi ka gani, kale ka ka gani, yana cewa mutun yana la ilaha illallah ka kashe shi. A lokacin sahabin yake cewa shi wallahi ne da yaso, da ma a ce bai musulmi ta ba, eh yanzu ne kawai ya shiga musulunci. Abin da yayi mishi tsanani, da yayi mishi tsanani, mutun yana la ilaha illallah ka kashe shi. Yanzu ka duba irin zamanin yanzu, irin mutane da yawa, ka duba khawarij ka gani yanda ake ma musulmai, mutum yana la ilaha illallah, mutane musulmai a zuwa ta da kuma a kashe su gaba daya, a kashe su. Wanda girman a kashe rai dan musulmi, wanda aka ce a rushe ka aba da a kashe ran musulmi daya, wanda a rushe dakin Allah, irin hurma ta mutum musulmi da Allah subhanahu wataala yake kare ma mutum musulmi mutuncin shi. Kenan wannan sune kalma ta shiga musulunci, kuma kalma ce babba, wadda kuma yana daga cikin kalma ta idan mutum ya cika da ita ana nuna cewa yayi kyakkyawar cikawa, kuma Annabi zai zamanto aljanna ce makomar shi. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yace cewa man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala aljanna, duk wanda karshen maganar shi ta zamanto la ilaha illallah ce to zai shiga aljanna. Ya zamanto kai karshen maganar ka a duniya kana shedawa kan la ilaha illallah, wanda daman ita ka dauko tun a cikin cikinka, alƙawalin da ka dauko tun daga Annabi Adam na cewa zaka bautawa Allah subhanahu wa ta'ala. Sai malam yace wa iqamis salati, sannan abu na biyu shine ka tsaye da sallah, wa ita'iz zakati ka bada zakka. Wanda tsaye da sallah shine ya zamanto kana yin sallah akan lokacin ta, ya zamanto lokaci yana yi kana yin sallah kai sallah kuma ka zamanto kada ka bari wani abu ya shagaltar da kai akan yin ta wanda kuma yana daga cikin abu mafi soyuwa a wajen Allah subhanahu wataala an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama ayyul a'mali ahabbu ila Allahi azza wa jalla yace as-salatu fi waqtiha wato wani abu ne yafi soyuwa a wajen Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallama yace sallah akan lokacinta salla akan lokacinta wanda mun sani hadisul qudsi yana nan zai zo mana gaban Allah yarda annabi Allah yake cewa wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi wato bawa na da dai ba zai kusanta da ni ba da abinda wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya wato abinda nafi so bawa na ya kusanta da ni da zuwa da shi shine abinda na farlanta mashi wato kuma sallah tana daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya fallanta maka kinan wajibi ne kuma ita ce abu da yake shamaki tsakanin musulunci da kafirci wanda malamai da yawa suna tattauna masalar ce khilafiyya akan barin sallah idan ka bar sallah kata an kamar yanda hadisi yazo man taraka salat faqad kafara aw kama qala sallallahu alaihi wasallam wato in ka bar sallah kawai ka kafurta shi yasa ka bar sallah da gangan ta guce ka wasu malamai suka ce ko ka rama Allah bai amsa da gangan ka bar sallah ta huce ka malamai suka ce ko ka rama Allah bai amsa uzurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wanda sallah ta bar shi sune mutane guda biyu ko wanda guda uku na farko shine wanda yake barci misali kai barci ne ba tare da ghafala ba ka san sare lokacin sallah yazo ka kwanta kai barci ka san sare daman da ka kwanta dan kakkai da ne akan lokaci a kawai barci ya dauke ka to wannan ka tashi zakarama sannan na biyu misali wani abu ya shagaltar da kai ka manta ba kai ba sallah to shine annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa cikin hadisin man nasiya an salati aw lam yusalli fa yusalliha idza zakaraha aw kama qala sallallahu alaihi wasallam man nama an salati aw lam yusalli aw nasiyaha fa yusalliha idza zakaraha wato yayi ta yayin da ya tuna na uku biko hankalin mutum ya gushi in ka dawo kenan ka mai da sallah da bakai ba kenan wannan sune aka bada uzuri amma sallah gata nan kana gani ana sallah kace kawai a bakai ba to lokacin ta ya huce ko kayi da malamai suka ce kawai kayi ne a banza sai dai kawai ka roka Allah subhanahu wataala ya gafarta maka sai dai ka roka Allah ya gafarta maka kenan dai dole mutum ya zamanto abu na biyu wanda yake zawwa bayan sallah shine ka bayan shahada shine sallah wato ka tsaye da sallah ka yi ta akan lokaci wanda kuma mun sani tana daga cikin abubuwa wanda za a ma mutum hisabi da farko a ranar tashin alkiyama wanda idan sallar ka tayi to komin ka zai zo maka da sauki idan kuma ba ta yi ba to kuma wannan kuma sai dai ta Allah sai malam yace wa ita zakati wanda kuma akwai falaloli da yawa wanda lokacin yana da kadan bazan mujabadiya akan falalar sallah yin sallah akwai falalar shi da yawa akwai hadisai sun yi alissafa wanda suka zo akan falalar sallah wanda irin su as-salawatul khams wal jum'ati ila jum'a wa ramadan ila ramadan mukaththiratin lima bainahunna yajtanibatul kaba'ir wato yin sallah khams salawat wannan daga ki asuba azhar la'asr maghriba suna kankare ma kananan zunubai matuƙa kani santi manyan zunubai akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku bani labari da a ce a kofar gidanka akwai tabki kullun kana zawwa kai wanka so biyar shin wata dauda za ta tsaya a jikinka aka ce babu annabi ya ce to kamar sallah ce guda biyar kana yin su duk wani zunubi ba ya zai tsaya ba a jikinka irin su sallah tana hana ka akan yin alfasha da munka da falaloli da yawa da na sallah wanda lokacin ka danne malam ya ce wai tayi zakati da bada zakka wato idan kudinka sun kai nisabi ka bada zakka wanda zan mu gani da yawa duk inda a cikin alkur'ani sallah za ta zo zaka gani an ce zakata zo وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة لإرن سوف إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لإن صلى الله عليه وسلم تغني زكاة تازو ينام بعد زكاة ينام دقا تكين ركن نم مسلم تي سننكما يتي وصوم رمضان دا أزم موتا رمضان واندا إبادة تيتا قاتنا ودا توتيمو نان دا أن وطا ودابو azumin watan Ramadan wanda kuma yana daga cikin sirri ne tsakaninka da Allah subhanahu wataala na Ramadan wanda ibada ce kake yi misali gashi nan gari yanzu gari nan duka aka zo an ce an yi azumin watan Ramadan mutum nawa ne bai yi ba zai babu wanda ya sani sai Allah. An waye gari an muni da kai, kawai kai baka azumi, in ka shiga gida kana cin abincin ka ba sani ba, mutun nawa? Dan ma mu nan alhamdulillah akwai wannan yin ruhin musulunci, in ka duba wasu garuruka hatta a cikin Niger din nan kiri-kiri da rana zaka ga mutun yana cin abinci, alhali kuma mutun ne wanda kai kanka ka san wannan alƙalami ya kai shekara nawa da yake kanshi, amma kuma gashi nan kiri-kiri yana cin abinci a wannan, sai ka rasa ma kai menene zaka fasarta wannan. Kawai sai dai kai ta godewa Allah subhanahu wataala kai da ya shiryar da kai kake bin addinin musulunci, ka san wannan abin ibada ce kake ma Allah subhanahu wataala. Inda mun gani cikin karatun da muka gabata na sifatu saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam, muke cewa daga cikin irin abin azumi, wato irin ladan da Allah subhanahu wataala ya aje ma mai azumi, Allah kadai ya san ladan nawa ne ya aje mishi. Yace kullu amal ibn adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzihi, dukkan wani aiki da dan adam da zai yi, wato ainihin Allah subhanahu wataala ya sa ladan da za a bashi, lada 10, lada 70, lada 700, Allah yana limkama wanda ya so, amma banda azumi. Azumi kawai Allah ya san kadai ladan da zai bada, kawai kwarara ma ne za a yi, ba san bai da iyaka, kawai Allah kadai ya sani ladan da zai bada. Saboda mi sirri ne, ibada ce sirri, wanda kuma muka ce yana daga cikin irin girman azumi a duk duniya tarihin da ya gabata. Baka ji ba an ce wasu gumakai ko wani kawuri ko wani wanda ya dagawa a duniya yace shi Allah ne an mishi ibada azumi, baka ji ba an ce ina yin azumi ne saboda wannan gumijin, a yayin da kaje an ce an mishi sujjada, an yi bashi kudi, an yi minin, amma azumi baka ji ba. Dukkan ibadun da dukkan gumakai da suka kuce ko kuma wasu shedannu irin su fira auna su waye da suka wuce, duka baka ji ba. Dan azumi babba ne, girman shi daban ne, Allah kadai ya san irin sakayya da zai bada. Sai Allah subhanahu wa ta'ala, annabi yace wa hajjul bait, sannan kuma da ziyartar ɗakin Allah, idan mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi kuɗi da kuma ƙarfin jiki wanda zai iya samun saukin tahiyya ya je ya haji, to mutum ya je yayi, yana daga cikin rukunin musulunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man hajja albayta falam yarfus wa lam yafsuq raja ka yawmi waladatuhu, wanda yaje ya haji yayi haji zuwa ga ɗakin Allah subhanahu wataala bai yi bara fasu, bai yi ba wani din mummunan zance a lokacin, bai yi ba wani fasadi, bai yi ba wani fusuka, dukkan wasu zunubai bai yi ba, to zai dawo kamar ranar da woshi ta aihe shi. Mutum ne an aihe shi yau, ka san dai bai da zuni, to zai dawo haka, Allah subhanahu wataala duka ya gafarta mishi. Kina haji tana da falala sosai, kuma irin haka umara, annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wancan hadisi yake cewa wal umratu ila al umra kafaratun lima bainahuma, wato umara zuwa umara suna kankare ma abin da yake tsakankanin su, suna kankare ma abin da yake tsakankanin su. A ciki yace wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna, wato ita haji karbabba batta da wani sakamako kawai sai aljanna. Shi yasa idan kaje kai haji, yi ta roƙon Allah subhanahu wataala ya sa haji mabrur ce, haji karbabba ce. Idan ka yi ta da ikon Allah, matukar ba zan ba kai ka dawo garin ku ka ware da madar da ka gwarware musulunci naka gaba daya, to da ikon Allah zaka samu najahi a ranar tashin alkiyama. To matsalar tamu kuma hajjin mutun zai je tun farko tahiyyar tashi ma haji bai yi ta bane riyan ma haji ce ya je, zai yi ta ne dan a ce mishi alaji, ko kuma dan a ce wannan Makka ba ta barin sai ya daidai da corona ta zo, ko kuma na dukkan. To tun lokacin kai kayan ka sai ma ka san baka da lada, ko kuma ka ta hidda kudin haram, wanda hadisi ne karara annabi yana kana labbaika allahumma labbaika, Allah ya wakilta malaika yana labbaika la sa'ade, kenan wannan duka mutun dole ko da haji zaka je kai ka tantance ka ta hidda kudin halal, ka ta hidda ibada ce zaka yi, da kuma irin fitinar wannan ta salula tsakani da Allah. Zaka gani mutane a wajen Arafa karshe, da annabi sallallahu alaihi wasallam yace alhajju arafa, ai hajji arafa ce, ka gani lokacin da ya kamata mutum ya yi ta ibada, ya yi ta roƙon Allah subhanahu wataala, ya dauki salula, alo muna nan wallahi, ga munan kusan dutsen muke, ga yimi kake so, wai kamar shi zai baka, to ka gani ai bai yi ba, kamar mutum shi zai baka yana gaini kake mun roƙa maka Allah, to in ka roƙa ma mutum Allah ma ai bai kamata ba ka zo ka ce mishi in dai ka yi dan Allah. Ko kuma ka gani an je an yi ta hotuna, an yi ta menene, an yi ta menene, kawai dai abubuwan dai Allahu musta'an. Kina wannan yana daga cikin haji wa hajjul bait, shine na rukunin musulunci na ƙarshe kenan. Wa saumi ramadan mun gaye shi abin da ya shayi nan mallan ya dan yi takdimi da ta'khiri na tartibi. Kenan dai ala kulli hal lokaci ya zo ƙarshe, kuma mun zo ƙarshen hadisin. Daga cikin abin da zan ma dauka irin muhimmancin wannan rukunai na musulunci guda biyar, wanda kuma yana daga ciki babban su a cikin su shine shedawa babu wani abun mabauta da gaskiya babu abin da ya cancanta amma bauta da gaskiya sai Allah kuma lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma da gabato da sallah da aka yi akan ka in duka suran ibadah saboda muhimmancin ta insha Allah kenan nan zamu tsaya da fatan abin da muka yi dai Allah ba mu ladan kuskure kuma Allah gafarta mana wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.